sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare na yau Litinin 21 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tsohon kwamandan rundunar aiki da cikawa DCP Abba Kyari ya kai kara a babban kotun tarayya da ke Abuja inda ya jami'a Bashir Beli. Kwamitin rukun kwariya na jam'iyyar APC a gargashin jagorancin gwamnan jihar Yobe Maima Labuni ya daga taron jam'iyyar na ƙasa wanda aka shirya yi a ranar 26 ga wannan wata. Hukumar Amurka da ke tallafa wa ƙasashe masu tasowa ta USAID za ta tallafa ma wata ƙungiya mai zaman kanta a jamhuriyar Nijar da ta horar da 'yan jarida da fararen hula a kan yadda ake tafiyar da kuɗaɗe a ƙasar. Bayan haka gwamnatin ƙasar Ghana kuma ta fara ɗaukar ƙwararren matakai inganta tsarin tsafta ta hanyar gina ba haya a cikin kowane gida. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya amince ya gana da shugaban Russia Vladimir Putin idan har Russia bata dauki matakin soja ba akan Ukraine, a cewar wata sanarwar fadar White House a jiya Lahadi. A sanarwar, sakatariyar yada labaran fadar White House Jen Psaki ta ce sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov za su fara yin tasu ganawar a wannan makon a Turai. Wannan tattaunawar ta diplomasiya na zuwa ne yayin da Amurka ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar Russia za ta kai farmaki a Ukraine, inda jami'ai suka tabbatar da cewa Amurka da ƙasashe abokan hulɗarta na Turai suna a shirye su sanya wa Russia takunkumi yayin da suke mai da hankali akan ƙoƙarin warware rikicin cikin lumana. Saki ta ce a shirye Amurka take ta bi hanyar diplomasiya don ganin an samu maslaha. Haka kuma a shirye kasar take ta dauki matakai masu tsauri muddin Russia ta gwammace ta bi hanyar yaki. Kuma a yanzu da alama Russia na ci gaba da shirye-shiryen kai gagarumin farmaki akan Ukraine nan ba da dadewa ba. Mai magana da yawon Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai ranar Talata da ta gabata cewa har yanzu babu wani kokarin shiri akan ganawar Biden da Putin. Kuma irin wannan zaman zai faru ne idan shugabannin suka ga cewa abu ne mai yiwuwa. Premier jihar New South Wales a ƙasar Australia Dominic Perrottet ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasar za ta bi sahun sauran ƙasashen duniya yayin da ta bude iyakokinta ga matafiya daga ƙasa da ƙasa bayan ɗage matakan COVID-19 da aka sanya kusan shekaru biyu. A jiya Lahadi, ƙasar Isra'ila ta ce za ta bar masu zuwa yawon bude ido da ba su yi rigakafin cutar ba su shiga ƙasar daga 1 ga watan Maris. Duk da haka, za a buƙaci matafiyan su yi gwaje-gwajen COVID guda biyu, ɗaya kafin su bar ƙasar da suka fito, daga nan kuma bayan sun iso ƙasar ta Isra'ila. Annobar COVID-19 ta shafi lafiya da kuma rayuwar jami'an lafiya a faɗin duniya. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO da kuma kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa yanzu sun wallafa wasu ka'idoji akan yadda za a aiwatar da shirye-shiryen kare lafiyar jami'an lafiya. A yau Litinin cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins ta faɗi cewa ta samu adadin mutum miliyan 424 da suka kamu da COVID-19 a faɗin duniya, kuma kusan mutum miliyan 6 suka mutu sanadiyar cutar. Cibiyar ta kuma ce an ba da rigakafin COVID-19 fiye da biliyan 10. A halin da ake ciki, sarauniyar Ingila Elizabeth mai shekaru 95 a duniya ta kamu da COVID-19 kuma tana fuskantar alamomin cutar marasa zafi, amma ana sa ran za ta ci gaba da gudanar da ayyuka masu sauki a wannan makon, a cewar Fadar Buckingham a jiya Lahadi. Fadar ta kara da cewa za a ci gaba da jinyarta kuma za ta kiyaye duk matakan da aka sanya. Charles dan shekaru 73 yariman masarautar mai jiran gado a farkon watan nan ya fita daga wani taro bayan da ya kamu da cutar coronavirus karo na biyu. Wata majiya daga Fadar ta ce ya gana da sarauniyar yan kwanaki kafin nan. Lafiyar sarauniyar wacce ta fi dadewa akan karagar mulki a faɗin duniya wani batu ne da ya ja hankali sosai tun bayan da aka kwantar da ita a asibiti a watan Oktoban bara saboda wata rashin lafiya da ba a bayyana ba, kuma likitocinta sun ba ta shawarar ta huta. wani jirgin saman yakin Iran ya fada yau Litinin a wata unguwa a arewa maso gabashin birnin Tabriz inda mutane uku suka mutu ciki har da ma'aikatan cikin jirgin guda biyu a cewar gidan talabijin ɗan ƙasar. Shugaban kungiyar agajin Red Crescent ta ƙasar ya ce jirgin ya fadi ne akan wata makaranta kuma cikin waɗanda suka mutu har da wani mazaunin unguwar. Wani jami'i a yankin Muhammad Bagir Hanover ya fada wa gidan talabijin din cewa dama a rufe makarantar take a lokacin da jirgin ya fado saboda annobar COVID-19. Ya kuma ce jirgin na yaki ne mai lamba F5 sannan kuma ya fado ne da misalin karfe 9 na safe a gogon GMT a tsakiyar unguwar Tabriz dake Manajam. A yanzu haka dai ana kan gudanar da bincike. Asusun tallafawa yara na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNICEF a jiya Lahadi ya sanar da bukatar gaggawa ta samar da tallafin kuɗi don taimakawa dukkan malaman makarantun gwamnati a Afghanistan a watan Janairu da Fabrairu. Yana mai cewa tallafin zai ba ƴaƴa mata da maza da ke tsakanin shekarun zuwa makaranta damar ci gaba da samun ilimi. Wani shirin ba da tallafin kuɗi na tarayyar Turai da ke samar da kwatankwacin dalar Amurka 100 a wata ga kowane malami zai tallafa wa kiyasin malamai maza da mata 194 a faɗin ƙasar waɗanda ba a biya su albashi ba tsawon wata 6. A wata sanarwa, UNICEF ta ce hukumar da kuma abokan hulɗarta sun ɗauki wannan matakin ne bisa la'akari da muhimmiyar rawar da malaman ke takawa ta bangaren ilimi a Afghanistan inda ake da kimanin ɗalibai miliyan 8,800 da ke makarantun gwamnati. Muhammad Ayoya, wakilin ƙasar a UNICEF, ya ce biyo bayan rashin tabbas da wahala da malamai da yawa suka fuskanta tsawon watanni, UNICEF na farin cikin tsawaita tallafin gaggawar ga malaman makarantun gwamnati a Afghanistan da suka himmatu wajen ci gaba da koyar da yara.
Kuma dalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon kwamandan rundunar aiki da cikawa ta IRT DCP Abba Kyari ya kai ƙara a babban kotun tarayya da ke Abuja inda ya nemi a bashi beli biyo bayan kama shi da hukumar yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi ta NDLEA ta yi. Gadai Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana daga birnin Abuja.
Abba Kyarin, wanda ya bayyana hakan cikin wata takardar koke da ya gabatar a gaban babbar kotun tarayya da ke nan Abuja, ya nemi kotun da ta bayar da shi beli. Barista Hamza Nuhu Dantani na ɗaya daga cikin gungun lauyoyin da ke kare DCP Abba Kyari.
An shigar da ƙara a rike shi da aka yi ba tare da an yi la'akari da haƙƙin shi na ɗan adam ba. An rike shi tun 12 ga watan kuma yanzu yau san 21. Kaga a ƙa'idar doka bai kamata a ce a rike mutum sama da awa 24 ba. Duba yanzu ba ma awa 24 ba ne, ana maganar kwanaki sama da kwana kusan kwana 11. Yanzu an daga ƙaran zuwa 24, to ana so ita kotu ta bada umarnin a gaggauta sake shi saboda a duba yanayin lafiyarsa da a gaggauta sakin shi Abba Kyari.
A kuma wata makamancin irin wannan kara, dazun nan wasu gungun masu fafutuka a Najeriya sun shigar da wata kara ta daban a gaban babbar kotun Abuja inda su ma suke neman a bada belin na DCP Abba Kyari. Garis Gololo na ɗaya daga cikin waɗanda suka shigar da wannan kara.
Da abin da sa muka shigar da wannan kara din, mun ga shi yaro din kamar shi ne hero din mu a police ma gaba da saboda barayi nawa ya kama. Trafficking din nan ko mene ne na traffic ne ba tabbatar da shi. Saboda haka bincike za a tsaya a tabbatar cewa wannan abun haka ne, amma kawai daga zuwa an kama yaro an tsare shi ba bincike ba yi ba, ba tabbatar da bincike ba, da mu je kotu a ba shi beli.
Malam Nasir Zaharuddin da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na bibiyar wannan magana.
Beli a irin wannan matsayin da ake ciki yana da hadari, ko da yake a kan shi case irin na Abba Kyari babu wani hadari domin akwai wata tuhuma da ake masa a Amurka, kuma koda an ce an belinsa zai gudu ba shi da gurin da zai iya buya saboda wannan tuhuma da take kansa. Tabbatar da cewa an dauki hukunci a kansa cikin gaggawa, an kai shi an gurfanar da su a gaban kotu, ana cikin binciken nan. Idan aka ce za a sako shi, to watakila binciken zai samu tasgaro.
Tuni kuma wannan batu ke ci gaba da jan hankalin lauyoyi a sassa daban-daban na Najeriya. babban lauyan tsarin mulki a barista Yakubu Sale Bawa shine shugaban kungiyar lauyoyi na Jihar Filato.
Magana Beli da Abba Kyari yake nema gaskiyar ita ce yana da wannan damar da kundin tsarin mulki ya bashi na cewa ya nemi Beli. A yanzu duk wannan tuhumar da ake masa duka doka ta ce har yanzu ba a ce shi ya aikata laifin ba. He is presumed innocent until contrary is proved. Beli dama ce da kundin tsarin mulki ya bashi wannan haƙƙi shi ne kuma ya tabbata ya nemi Beli ba laifi bane bai da lafiya. Sai on medical grounds bai da lafiya. Zai yi kyau kuma a duba alƙali ai masa adalcin cewa a bashi Beli shine muke magana the essence of bail is for the accused person to attend his trial.
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Kwamitin rikon kwariya na jam'iyyar APC a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Yobe Maima Labuni ya daga taron jam'iyyar na ƙasa wanda aka shirya yi a ranar 26 ga wannan watan. Wannan ya biyo bayan wata takardar sanarwar hakan da kwamitin ya aika zuwa ga hukumar zaɓe ta ƙasa. To ko menene hujjar yin haka? Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Kwamitin ya sanar a takarda da ke ɗauke da sa hannun shugaban kwamiti kuma gwamnan jihar Yobe Maima Labuni da kuma sakataren kwamiti James Afan Odo Edehe cewa za a gudanar da taron shiyoyi ranar 26 ga watan Maris na bana a maimakon taron ƙasa kamar yadda kundin tsarin jam'iyyar ya tanada. Farfesa Al-Mustafa Usuji shine daraktan tsare-tsare na jam'iyyar APC ya bada hujjoji kamar haka.
Ita jam'iyya kullun tana duba abin da ya dace da abin da ya dace da doka. Koda ita hukumar zaɓe ta ƙasa kina ganin akwai lokutan da za ta sa zaɓanta za ta je za a yi zaɓe lokaci kaza ta duba ta ga cewa kuma akwai wani akasi da aka samu ta canza wannan lokacin. So haka ita ma jam'iyya take dubawa kamar ita wata jam'iyya wato wacce ake kira National Working Committee an ambace ta a daftari na 12 karamin sashi na 4 sannan su shugabannin yanki an ambace su a daftari na 12 karamin sashi na 6. To kin gani akwai wanda zai iya fitowa ya nuna cewa bai amince ba da zaben su a rukuni ɗaya ko ku a bai ɗaya.
A nashi nazarin sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa Ahmed Babakaita ya ce ba ƙarfe-ƙarfe za a yi wa mutane ba wannan mataki shi ne mafi a'ala domin za a ba al'umma dama na zaben shugabannin su.
Mu ne muka asasa wannan abun kuma in ba mu tashi muka yi gyara ba muka yi gyara na fisibilillahi to wallahi akwai matsala.
To ina mafita yanzu?
Ai shi ne na ce miki mafita shi ne kowa ya aje wannan magana kwaɗayin mulkin da son yadda za a yi shi ne abin. Mu maida mu mutane abunsu mu ga yadda zamu mu jawo su mu dawo da su cikin wannan domin daga lokacin da Buhari ya tabbi mulki a ƙasar nan a 2015 talaka ya gane cewa in yi to da ƙarinci zai iya tankusa kuma babu yadda zaka yi da shi kuma zaben mu yana ta ƙara zama ingantacce.
A wannan bangare kuma kwararre a fannin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce dole ne a yi dokoki da za su taimaka wa al'umma domin ci gaban ƙasa.
Najeriya tana cikin ƙasashen da suke amfani da tsarin mulki wanda yake cikakke ingantacce wanda dokoki suna ciki sosai wanda za a iya tafiyar da al'umma a zaman lafiya da kwanciyar hankali. Akwai gyararraki saboda dai dan adam ne yayi wannan dokoki kuma dole dokoki dan adam ba ya zama kama sun zama daidai cika kuba dan adam baya cika dari to sai ya zama na al'adan yan Najeriya ne a rinka turjewa akan dokokin da aka yi ba tare da ana canza tarbiya da yanda yan adam yake rayuwarsa a Najeriya ba.
Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar nan ta ƙasar Amurka mai agazawa ƙasashe masu tasowa wato USAID ta tallafa ma wata ƙungiya mai zaman kanta a jamhuriyar Niger da ake kira shiga mai fafutuka akan kyakkyawan jagoranci inda ta kawo babbar kotu mai kula da sa ido akan dukiyar ƙasa ta ba fararen hula da 'yan jarida horo game da yadda ake tafiyar da kudaden ƙasar. Ga dai ta labari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar ƙasar Amerika wato USAID ita ce ta tallafa ma ƙungiyar ta shiga Sahel Human Voice in Governance Activity inda ta kawo ma'aikata na babbar kotu ta kasa wato Cour de Compte mai kididdigewa da kuma binciken dukiyar kasa da bayar da wannan horo ga yan jarida da kuma kungiyoyin fararen hula. Abubakar Abdu shine jagoran kungiyar ta Shiga.
Shi projectin program Shiga kan jagoranci ne yake. Na fari yana aiki da yan fararen hula da yan gidan radio. Na biyu da ma'aikatan gwamnati. Na uku shi wannan projectin yana so jifa-jifa tsakanin ma'aikatan gwamnati da yan fararen hula su samu zama guri guda don su samu tattauna kan abin da ya shafi tafiyar kasa. Shi wannan horon kenan yana tafiya da wannan kudirin na biyu ko da uku. Mun tara yan fararen hula da wata kungiya wadda ake ce ma Cour de Compte, babban koti ta kasa. Ita wannan babban kotun ta kasa ba kowa san aikin da take yi ba. Kuma ina tsammana a nan da jihar da magaram za wata ce kusan ta fara zance ta zo ta tattauna da yan fararen hula da journalist don tabbatar mata da irin aikin da take yi. Ita kuwa wannan kotun aikinta da kwai aiki wanda suke yi na verification wanda suke bincike kan tahiyyar dukiyar kasa.
Suleiman Jibo dan kungiyar fararen hula da ya halarci wannan horo ya ce sun samu wani karin aiki.
Mu da sunanmu na yan fararen hula sun ba mu hanyar ke suna da kundi wanda suke duka rahoto a ciki kuma mu ma muna iya shiga cikin wannan rahoton mu ga aikin da suka yi saboda mu ja hankalin gwamnati kuma duka wanda suke yin alabadana da kudin kasa a ga yanda kamata a kiyaye wannan.
Shi kuwa Sale Sarkin Baki na bangaren Fadar mai martaba Sultan na Damagaran cewa yayi zai ba su damar wayewa kananan hukumomi kai
abin da shi collectivity kun samu wani wanda yake kananan hukumomi akwai matsaloli da yawa a cikin na rashin ganewa aikin yadda yake amma albarkacin wannan mu da yake muna aiki tare da su muna control situation a cikin ayyukan da muke kenan kin ga ai wannan abu ne wanda ba mu damu wanda mu ma sai mu tada su mu ga musu ga yadda irin abubuwan inda ba su gane ba.
So da dama dai akan samu matsaloli na jagoranci har ta kai ga yin almundahana da dukiyar kasa ko me suke jira daga waɗannan da suka samu wannan horo.
To shi kin san horon aka yi shi ana jiran wannan abun a wallafa shi tunda ita wannan kotun ta kasa a can birnin Yamai take yawa a nan gurin a karkara in ka tambaye su mecece ma aikin su ko ita wannan kotun ta kasa ya take mutane ba su san ta ba kenan su yan fararen hula da ku yan gidan radio da muka zo muka ba ku horo ku ya kamata ku wallaha ku kwatanta ma al'umma da ko ta kotu ta rana a kasa wanda take irin wannan aikata aikace wanda ya bambanta da kotu irin wannan na kusa wanda muka san su kamar su justice.
Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari da wannan rahoto. Idan kuma muka leƙa kasar Ghana, kididdigar Majalisar Dinkin Duniya ta nuna Ghana na cikin jerin kasashen nahiyar Afirka da ke fama da matsalar bahaya a fili. A don haka gwamnatin kasar ta bullo da wani shiri na inganta sha'anin tsafta ta hanyar kira ga jama'a da su gina bahaya a cikin gidajensu. Wakilinmu a birnin Kumasi, Hamza Adam, yana ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana.
Gidaje shida cikin bakwai ne ba su da makewaya a Ghana, hakan kuwa a fadar manazarta na mai da hannun agugu baya a yunkurin da kasar Ghana ke yi na ba da nata gudunmuwa gurin raye ci gaba mai dorewa na Majalisar Dinkin Duniya. Kalilan daga cikin al'umman da ba su da gidan bahaya a gidajensu ke dukufa kan makewayen jama'a, kazalika wasu na zuwa fili ne kawai su yi bahayan. Al'umman masgunin ababu da ke gundumar Asukwarin Manfong, gunduma mai mafi yawan jama'an jihohin arewa mai nisa, sun koka bisa matsalan bahaya a fili da suke fuskanta inda ke cewa ba sa iya cin abinci saboda doyin bahaya a bayan gidajensu.
Masala ne kan muna kwata asuba mandaje kashi nan ne haka zaka gansu sun ji ruwan su ma bisa can suke fitowa da butotin su zo su taya suna kashi an kai magana shi ta ba dakin ka bane nan dai na sha zagi har na gaji ba mu mu zauna ko cikin gida mu ci abinci ya zo muna matsala ga kashi ga kuda ga sauro yanzu wani ciki zamu kama mu da yaran mu duk ciwo yau zaka je asibiti ma ashe ka bar dariya sai ka bar da wanga muka ci
toiletin nan kuma da ake yin na cikin dare da su ba suke wannan sai su ruwa ciki ka saka a toilet ka nemo roba ka yi izo ka saka amma ka aje shi public hakan gadda.
Gwamnati dai ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa ba a kokarin ta na neman shawakan wannan matsala ta bahaya a fili a don haka ta bullo da shirye-shirye da dama ciki har da shirin babu makewaya babu aure wato no toilet no marriage.
No toilet no marriage.
Wadda ya tanadi 'yan mata gurin daki da wannan matsalan wannan wannan shirin da fadar ministan tsafta a Ghana ta bullo da shi zai mai da hankali ne gudun kira ga mata da kada su amince a duk lokacin da maza suka tuntube su da batun aure ba tare da makewaya a gidajen su ba. Honorable Cecilia Rafa, ministan tsafta a Ghana, ta jaddada shawarar cewa kada ƴan mata su amince da auren da mijin ba ya da gidan ba haya.
Young lady getting married or engaged and the young man has no toilet in his home, don't agree.
Da alamun wasu ƴan matan sun amince da shawarar gwamnati amma da sharadi.
Sunana Soi ba.
Ya kika ji da wannan shawara?
Yayi shawaran da government ya bayi da yayi, because kaman toilet na cikin gida ko kawai yayi kyau sosai.
Kai mun kaddara na tuntube ki da batun aure ban da toilet, ba ki amincewa?
Sunana Adiza Muhammad.
Mukaddara namiji ya tuntube ki da batun aure an bai da toilet bisa shawara da gwamnati ya bayar, kin yi auren ko ba ki?
Amma da ban yi da ya zo ban yi, don in toilet na cikin daki da yana da kyau, amma da gwamnati kuma ya taimaka kowane gida ya taimake su kura a musu toilet ta biya da wannan kuma yayi.
Rana radiya za mu ce da maganan gwamnati, don ni kana toilet gidanka ina prevent wani cutar da aka samu ita.
Sai dai Ghana na lakumi fiye da miliyan 190 na dalolin Amurka a kokarin da take yi na magance matsalar rashin tsafta a kowace shekara. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, kuma si Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. To sanya ka kai nisa, za mu sake dawowa gare ka. Kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan. Adam ya sake dawowa da shirinmu na gaba.
A yau za mu fara a gasar Premiership ne na kasar Ingila, a inda ajiya Manchester United ta lallasa Leeds United da ci 4-2. Hakan ya sa Manchester United ta baiwa West Ham tazarar maki 4 a teburin Premier League. A yanzu dai Manchester United na da maki 46 a mataki na 4 a teburin. Sai dai ga yadda teburin Premiership din ya kasance a karshen makon da ya gabata. Manchester City na da maki 63, Liverpool ke na biyu tana da maki 57, Chelsea tana na uku tana da maki 50, kazalika Manchester United tana da maki 46. Sai dai ko daga gurbi na gajiyayyu a Premier League din nan, Watford tana da maki 18, tana mataki 18, kazalika Burnley tana da maki 17, tana mataki na 19, kazalika Norwich City tana da maki 17, tana mataki na 20, wato na karshe kenan. A gaggauce bari mu leka gasar La Liga, inda Barcelona ta casa Valencia da ci 4-1 a gida. Hakan ya bata damar komawa mataki na 4 a teburin La Liga. Pierre-Emerick
Oba ne ya ci kwallaye biyu, kazalika Freddy De Jong tare da Pedri suka ci kwallaye daya daya. A yanzu dai Barcelona na kan kankan da Atletico Madrid da ita ma ke da maki 42, amma Barcelona na da wasa daya da bata yi ba tukuna. Sai dai ga yadda teburin La Liga na kasar Spania ya kasance, Real Madrid tana da maki 57 ita ke na farko, na biyu Sevilla tana da maki 51, na uku Real Betis tana da maki 46, kazalika Barcelona tana da maki 42. Sai dai ku gurbin gajiyayyu, Cadiz tana da maki 20, tana mataki na 18. Deportivo Alaves tana da maki 20, tana na 19, kazalika Levante tana da maki 14, kuma ita ce na karshe wato 20. A gaggauce bar mu tattaki zuwa nan nahiyar Afirka, a inda hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta sauya ranar karawar tawagar Ghana Black Stars da tawagar Super Eagles na tarayyar Najeriya daga ranar 24 zuwa ranar 25 kenan ga watan Maris din bana, a wasan karshe na neman shiga gasar cin kofin duniya da kasar Qatar za ta karbi bakoncin kasashe a sassa daban-daban na fadin duniya. Sai dai wasan farkon za a yi ne a filin Murzaleda ta Cape Coast Sports Stadium, kazalika wasa na biyu tsakanin Ghana da Nigeria din za a yi ne a filin Murzaleda na Mashhud Abiola na birnin Abuja a tarayyar Nigeria. Shi ma wannan karawar za a yi shi ne a ranar Talata 29 ga watan Maris din wannan shekara ta 2022. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To mazalla a daida Hamza Adam. Yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ya amince ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin idan har Rasha bata dauki matakin soja ba akan Ukraine, a cewar wata sanarwa daga fadar White House a jiya Lahadi. A sanarwar, sakatariyar yada labaran fadar White House Jen Psaki ta ce sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov za su fara yin tasu ganawar a wannan makon a Turai. Wannan tattaunawa ta diplomasiya na zuwa ne yayin da Amurka ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar Rasha za ta kai farmaki a Ukraine. Premier jihar New South Wales a kasar Australia Dominic Perrottet ya faɗa a yau Litinin cewa kasar za ta bi sabon sauran kasashen duniya yayin da ta bude iyakokinta ga matafiya daga kasa da kasa bayan dake matakan COVID-19 da aka sanya kusan shekara biyu. A jiya Lahadi, kasar Isra'ila ta ce za ta bar masu zuwa yawon bude ido da basu yi rigakafin cutar ba su shiga kasar daga 1 ga watan Maris. Duk da haka za a buƙaci matafiyan su yi gwaje-gwajen COVID-19 guda biyu daya kafin su bar kasar su daga nan kuma bayan sun isa kasar. A halin da ake ciki, sarauniyar Ingila Elizabeth mai shekaru 95 a duniya ta kamu da COVID-19 kuma tana fuskantar alamomin cutar marasa zafi, amma ana sa ran za ta ci gaba da gudanar da ayyuka masu sauki a wannan makon a cewar Fadar Buckingham a jiya Lahadi. Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF a jiya Lahadi ya sanar da buƙatar gaggawa ta samar da tallafin kuɗi don taimakawa dukkan malaman makarantun gwamnati a Afghanistan a watan Janairu da Fabrairu. Yana mai cewa tallafin zai ba ƴaƴa mata da maza da ke tsakanin shekarun zuwa makaranta damar ci gaba da samun ilimi. Wani shirin ba da tallafin kuɗi na tarayyar Turai da ke samar da kwatankwacin dala Amurka 100 a wata ga kowane malami zai tallafa wa kiyasin malamai maza da mata 194 a faɗin ƙasar waɗanda ba a biya su albashi ba tsawon wata 6.
To masu sauraro, baki dan abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika ta'aziyya ga abokin aikinmu Murtala Faruku Sanyinna na rasuwar ƙanwansa Maryam Abubakar wadda ta rasu a yau Litinin a asibitin koyarwa na Jami'ar Usman Danfodiyo a Sokoto. Allah ji kanta ya gafarta mata ya ji kan sauran magabata baki daya, mu ma kyautata namu zuwa. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tsaya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Grisham da ta bada umurni da ma injiniyan mu na wannan daren, Baba Yakub Makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.